sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Dalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojoji 68 da ake zargi da aikata wasu laifuka. Za kuma a ji inda aka kwana a yaki da cutar kwalara da ta addabi wasu sassan jihar Barnar Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana, amma yanzu a gyar zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke birannin ƙasar a ranar Laraba a wani mataki na tsawon ramatakan dakile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi, wacce ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin 'yan shekarun nan ga hukumomin na Iran, lamarin da har ya kai ga masu boron suna kira a kifar da gwamnatin Islamin kasar wacce aka kafa a shekarar 1979. An dai jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a jami'o'in Umiya, Tabriz, Rasht da kuma Tehran, wuraren da suka kasance cibiyoyin zanga-zangar. Kungiyoyin fararen hula sun ce an kama dubban mutane kuma an jikkata wasu da dama a kokarin da jami'an tsaro suke yi na dakile boron. Akalla mutum 150 suka mutu tunda zanga-zangar ta barke a cewar kungiyoyin fararen hular. Ma'aikatar lafiya a Uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar Ebola, wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 11. Margaret Nabisubi, mai shekaru 53, ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ce ajalinta. Shugaban kungiyar likitocin Uganda Dr. Sam Oledo ya ce Margaret ta kwashe kwana 17 tana fama da cutar kafin daga bisani rai ya yi halinsa. Barkewar kwayar cutar ta Ebola nau'in da aka wa lakabi da Sudan ta faro ne daga watan Satumba, amma hukumomin lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira Zayar. Kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray da ke arewacin kasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta kudu nan gaba a wannan mako. Gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da kungiyar ta AU ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin ɓangarorin biyu. Wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar ta AU ya aikawa ɓangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban Afirka ta Kudu Fumzile Malombo Nchuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar. Tuni dai gwamnatin Ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon Twitter da ta wallafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rundunar sojin kasar ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojojin kasar 68 kan wasu laifukan da ake zargin su da aikatawa. Daga shiyar Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton.
Matsalolin rashin tsaro da Najeriya ta samu kanta ciki tun daga matsalar Boko Haram a yankin arewa maso gabas na daga cikin abubuwan da suka kawo yawaitar jami'an soji cuɗanya da al'ummar ƙasa. Duk da yake soji suna da tsari da ƙa'idojin gudanar da aiki, wasu lokuta ana samun ƙorafe-ƙorafe akan yadda ayyukan nasu ke gudana, yayin da rundunar sojin ke kafa kotu ta musamman domin kulawa da laifukan da ake tumar sojin da aikatawa.
I, as the general staff commanding 8th Division Nigerian Army, hereby inaugurate the general court martial today.
Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da kotu ta musamman a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ta yi shari'a ga jami'anta 68 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. komandan yanki na 8 na sojin Najeriya dake da hedkwata a Sokoto, Major General Yuyu Basi, ya ce an kafa kotun ne don gaskiya ta aikin ta akan laifukan da ake tuhumar jami'an. Akan haka nake kira ga kotun da ta yi bincike tare da auna karfin hujjojin da za a gabatar mata da kuma yi aiki bisa ga tsari na baiwa kowa dama a lokacin da take gudanar da bincike akan kararrakin.
The court master will be free from any external influence.
Wannan kotun ba za ta fuskanci katsalandan ba daga ko ina, don haka waɗanda ake tuhuma da laifuka suna da cikakken lokaci na kare kansu ko su kira waɗanda za su taimaka musu. To ko waɗanne laifuka ne ake tuhumar jami'an sojin da aikatawa? Honorable Godwin Owadie, lawyer ne ga jami'an sojin.
Well, the accusations, some of them, although they are presumed innocent, the accusations, some of them are saying that cowardice.
Laifukan da ake tuhumar su duk da yake yanzu suna zaman maras laifi sun hada da nuna tsoro, duk da yake bana su zurfafa magana akan sojan da aka yi wa ayarin sakonton bauna kuma ake tuhumarsa da nuna tsoro kasancewar batun na gaban kotu. Amma dai sai mun ga yadda sojan da aka yi makonton bauna za a shirme sa da tsoro. Sauran laifuka sun hada da bacewar wasu kaya sanadiyar harin da aka kai a wuraren da sojan ke zama. Amma dai mun zira ido mu ga yadda za ta kaya, muna kuma fatar ganin an hanzarta yin shari'ar domin wasu daga cikin sojojin sun kasance tsare fiye da wata 7, wasu wata 22, wasu wata 18, wasu har ma shekara 2. Sai dai abin jin daɗi shine lauyoyin da ke tsaya sojojin da yawan su ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne, za mu yi iya ƙoƙarinmu domin kotun ta yi adalci. To ko yaya masharanta ke kallon wannan zaman da kotun soji ke yi don yin shari'a ga jami'anta da ake tuhuma da laifuka? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai Tamasuli da ke garin Kano, ya ce akwai abin dubawa a ciki.
Zai taimaka wa mutanen gari, wato civilian, sami ilimin kai kara ko da soja ya aikata wani abun da ba daidai ba, su ma sojojin za su shiga tetayensu ganin cewa yanzu an fito da abun fili, jama'a sun san cewa ana iya hukunta su.
Kaddamar da wannan kotun dai shine irin sa na uku a Sokoto, domin an yi wasu biyu a watan Satumban bara da kuma watan Afrilun wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To gaida Muhammad, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Manyan ƴaƴan babbar jam'iyyar adawa ta PDP daga sassan Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar ta ƙasa Dr. Ayoce Ayo sun kai ziyarar marabtar wasu ƴan siyasa sama da 142 da suka sauye sheka daga wasu jam'iyyun siyasa zuwa jam'iyyar PDP a jihar Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Manya daga cikin mutanen da suka canja shekar daga jam'iyyar APC zuwa PDP sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jam'iyyar APC Alhaji Abdulsule, kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Wai Suleiman, da kuma Honorable Faruk Mustapha wanda yayi takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC kuma shine gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa.
Ya mai girma mataimakin shugaban ƙasa, kuma mataimakin shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa da yardar Allah, in Allah ya kai mu alif 2023, ni Honorable Faruk Mustapha a matsayina na tsohon wanda ya nemi tikitin jam'iyyar APC na gwamnati a Bauchi State, mai girma shugaban ƙasa, insha Allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar 5 ga wata ka karbe mu da ni da mugoya bayana da sauran ƴan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum 142 da wani abu je connectivity muka dawo.
Babban bako a wajen taron kuma dan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekarar baɗi Alhaji Atiku Abubakar wakilin Adamawa ya taya al'ummar jihar Bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar.
Chairman na jami'an mu da sauran manyan jami'a jama'a Bauchi gunzo mutaya kumurna da wannan kyakkyawar ci gaba da aka samu a jihar Bauchi.
A nasa jawabin na masaukin baki gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karon Bauchi ya shaida cewa siyasa a arewa daga Bauchi ya fara kuma Bauchi garin wajerin Adamawa ne sannan ya ci gaba da cewa
Bauchi mutanen Bauchi mutanen Filifi ne na aka fara siyasa a jamhuriyar Najeriya ta arewa na aka san siyasan Aminu Kano na aka san siyasan Tabawa Balewa yau kai ne ka karbi tutan Tabawa Balewa yau kai ne ka karbi tutan Aminu Kano kuma mun ba muna tabbatar maka cewa mutanen Bauchi sun dawo suna tare da kai
wadanda suka halarci taron na Bauchi sun hada hadda Sule Lamido Ibrahim Hassan Dankwambo Bukola Saraki Senator Jino Malai da sauran kusoshin jami'ar PDP na shirin Arewa maso gabas da kuma sauran sassan kasa baki daya
a gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton a kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno mu ji inda aka kwana a fafatawar da ake yi da cutar kwalara Haruna Dauda gare ka
ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno ta ce kimanin kananan hukumomi bakwai ne ke fama da matsalar cutar amai da gudawa da ake kira kwalara wannan har mutane fiye da 1,600 suke fama da wannan cuta kungiyar likitoci da ake kira Octosu da Alboda ta ce a cikin sati uku da suka gabata don karɓar masu fama da cutar amai da gudawa a ƙarshen watan Agusta wanda yawan su ya kai kashi 90 zuwa 120 a wasu zanzuwa da jami'an hukumar AMS sun sa hannu Mr. Abdulkarim Yakubu a ranar 14 ga watan Satumba Gwamnatin jihar Borno ta tabbatar masa cewa an samu bullar wannan cuta a kananan hukumomi guda 7 wanda ta yi kiyasin cewa ana zancen cewa wannan cuta na iya kama mutane fiye da miliyan 1 shi yasa suka shigo don su bada nasu taimako kuma kungiyar lokacin da kowa ta rige mutane 1,644 da suka fama da wannan cuta na kwalara tun daga ranar 27 ga watan Agusta cutar kwalara yana ɗaya daga cikin cututtuka da ake samu ta hanyar amfani da gurɓataccen ruwa a cewar coordinator Dr. Head Kai daga kungiyar MSF yace ya kamata mutane su kare tsaftacen muhallinsu su kuma dinga amfani da ruwa mai tsafta don gudun karuwar yaduwar wannan cuta yace yara ganan da suke fama da kasar kamuwa da wannan cuta su ne yaran da ke fama da cutar yunwa da ake kira menorrhea a turanci kuma waɗannan yara su ne in ka sai shekaru 5 da haihuwa Dr. Kai ya nuna namuwansa game da karuwar waɗannan yara ke fama da wannan matsala na kwalara da yace sun kai kashi 160 wato fiye da 4,000 kenan daga watan Janairu zuwa watan Agustan 2022 kowane mataki ne iyayen yara ke dauka game da barkewar wannan cuta
amma kuma ya kamata mutane su ne da hankalinsu saboda shi kwalaran na yawanci ana cewa kazanta ne ke kawowa ya kamata mata su dinga kula da yanayin abincinsu wanke-wankensu in yara za su ci abinci su tabbatar sun wanke hannunsu kafin nan su ci abincin kuma yana da kyau in mace ta yi wanke-wanke ta nemi leda mai kyau ta rufe wanke-wankenta mata kula da tsaftan banɗaki saboda duka waɗannan wuraren yana ɗaya daga cikin inda suke kawo an kwalera ɗin
din da aka samu ambaliyar ruwa zai shigo cikin idan ya shigo cikin anguwa kuma zai ɗebo cututtuka ya kawo cikin anguwa
wasu matakan da iyayen yara ke ɗauka kenan game da kare kai da kamuwa da wannan cuta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaishe ka kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan gaida yan matan Sudan yanzu kuma lokaci ne da zan dan zaku da gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Mumuni Barma Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikin ta ba. Masu raro ba wannan makaho ne dake horar da ƴan kwallo a jihar Niger Nigeria. Wannan dan taliki yayi fice a harkar kwallon kafa a Kwantagora. Lamarin da yasa buga wasa da kungiyar da yake yi wa coaching sai an dage. Kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari. Ya kuma fara ne da gabatar da kansa
sunana Buhari Ismail Lawal anan Kwantagora nake a Kwantagora Niger State a Nigeria ni coach ne na kwallon kafa ina coaching team da ake kira suna Umfani Football Club anan Kwantagora
to gashi mutane za su yi mamaki kana da lalura ta rashin gani ya ake kuma kana horar da ƴan wasa har ka zama coach
to abu ne wanda yake yana a zuciyarmu muna da ra'ayi akan wannan harka na coaching tunda an fara shi ne tun kafin lalurar idan ya sa ya dauki gaba daya tunda ni a baya na buga kwallon kafa har ya kai ga lokacin da lalurar idan yayi karfi har na buga kwallon sai na koma coaching duk da yake dama ina coaching kafin in ba kwallon ina kaman assistant coach kafin in ba kwallon to bayan laluran yazo yayi karfi da bazan iya ma buga kwallon ba to shine sai na ci gaba da coaching har na zama ainihin chief coach na wannan team din na Umfani
yanzu shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta
to wannan lalura shekara 12 kenan a watan 8 da ya wuce ya zama shekara 12 kenan
to kuma tun lokacin kana horar da ƴan wasa
tun lokacin to kafin lokacin ma
to ya take yi karin haske ya abun yake tafiya
to abun gaskiya da yake abun yana a zuciya muna amfani da zuciyarmu da saurare ma'ana kara kenan muke saurare da kunnuwanmu da Allah ya ba mu wannan iko wannan baiwa wanda ke ko kwallo ake bugawa muna sauraron karan inda kwallon take shine muke amfani da shi a matsayin ganinmu duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswan wanda suke taimaka muna kamar assistant coaches kenan akwai trainer da sauransu wanda ke a healing training ne za mu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training ga tsarin da muke so a yi shi trainer zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shi ga yanda nake so gaya haka a yi yanda ya kamata haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan kamar yadda na faɗi da baya muna saurare inda karan kwallon ke tafiya muna bi don wani lokaci in ma ina bin karan da ido na ina bi ba lalle ka lura cewa wannan bai gani ba inda muna bin irin ita karan kwallon ne duk inda aka shura ta zamu ji karanta sai mu bi da ido muna saurare
kamar shi wannan team da kake horarwa yaya kwarewa ce ta kasance
to gaskiya alhamdulillahi a dai wannan gari na Kwantagora da jihar Niger gaba daya wannan club babu inda zaka wadi sunanta ba a santa ba a kwallon Kwantagora misali mun buga Premier League da muke bugawa su 7 wannan club din tayi nasara su 3 mu ne muka ci wannan Premier League din
na Kwantagora
cikin 7 mu muka ci su 3 mun ci 2011 mun ci 2012 kuma mun ci 2019
to a matakin jiha ko gaba daya
a matakin jiha a 2009 mun taba zuwa muka buga state league wanda yake a lokacin muna kanana sosai mun da je mun gwada kan mu mun taba mun gani da ba mu yi nisa sosai a cikin gaskiya amma duk inda aka kira wannan team din a jihar Niger babu wanda bai san sunan wannan team din ba.
Wato shi amfani
football club.
To amma yaya kake gogormaya da sauran timatimai ko wato team na sunan jihar Niger?
To gaskiya ka kama a jihar a nan Kwantagora ina ganin team ɗaya ne in ta daga hannu dole an ajanawa. Su ne zan ce suke da tarihi suke da record akan. Amma in banda wannan team din guda ban tunanin akwai wata team a Kwantagora wadda za ta daga hannu mu ba mu daga ba.
Ana team kenan.
Ita ne team din ISS ana ce mata Doma. Su ne ke da nasara akan mu da wasa biyu. Amma duk wata team da ke kasa ina ganin babu wanda ke da nasara akan mu.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Buhari Ismail Lawan Makaho mai horar da ƴan wasan kungiyar ƙwallon kafar Amfani Football Club Kwantagora da wakilin muryar Amurka a jihar Neja Mustafa Nasir Batsari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Ga gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Daga ban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic za mu soma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce Asante Gini babban sarkin Asantawa ya kuwata ainihin yana takaicin yadda ake lalata gandun dazuka a nan kasar. Jaridar ta ce babban sarkin na Asante Tufo sai tituna biyu ya sifata matsayin yadda ake lalata gandun dazuka da abin tsoro. Matsayin na yadda ake lalata gandun dazuka kasar dai yanzu an kiyasta ya kai hektoci miliyan goma duk shekara. Ya ce alƙalu masu nuna cewar Ghana na a gaba-gaba cikin Afirka da ma duniya gabaki ɗaya zancen lalata gandun dazuka a kashi biyu bisa ɗari duk shekara inda ake hasara na hektoci 135 na gandun dazukan a shekara daga shekara ta 2020. Jaridar Ghaniyar Times ta ruwaito wannan labarin. Yan sanda sun kama mutane 16 game da harbe-harbe da aka yi game da galamsi wato ɗiban ma'adinai ta ɓarauniyar hanya. Jaridar ta ce akalla mutum 16 a jihar Gabashi sun kakama game da hannu da suke da shi a harbe-harben Asaman Tamfo da ke nan cikin jihar ta Gabashi. A cikin wani jawabi ɗan sandan wadda aka gabatar a ranar Juma'a hatsarin ya abu ne tsakanin wasu mutane da aka yi imani masu haƙar ma'adinai ne ta ɓarauniyar hanya wato ƴan galamsi da wani rukuni masu yaƙi da su a yankin a ranar 29 ga watan Satumba shekara 2022. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya lalata ƙaddarori ya hana bukukuwa a ƙarshen mako faɗin ƙasar. Jaridar ta ce ruwan sama da aka yi a ranar Asabar ya jawo ambaliya da ta lalata ƙaddarori sannan ta hana gudanar da shagulgula musamman aurayya da makoki. Ruwan da aka soma da asubahi cikin birnin Accra ya hana kai kawo ya kuma jawo cunkushewar motoci musamman ya jawo jinkiri na tarin bukukuwa. Ita jaridar Daily Guide wannan labarin ta ruwaito mun kashe mutum 4 in ji masu kisan mankasin. Jaridar ta ce Christopher Cockerlack Kwansa sarkin Akwakrum yanki na garin Mankasim da makarabansa da sun ka hada da Pastor Michael Dako sun bayyana tare da amincewa cewar sun kashe mutum 4 gabaki daya da sun ka hada da jajjina Asabuchi a matsayin ta ƙarshe. Wata majiya da ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran Ghana haka ta ce mutanen da ake zargin sun tabbatar sun kashe wasu mutane guda 3 namiji da mata biyu kansu kashe ita aso din nan kuma sun kai ɗan sanda wurare din daban-daban da sun kai wannan kisa. Ga wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridan na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke biranen ƙasar a ranar Laraba a wani mataki na tsawon matakan dakile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi wacce ta samu asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini a hannun jami'an Hizbar ƙasar wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin ƴan shekarun nan ga hukumomin na Iran lamarin da har ya kai ga masu boran suna kira a kifar da gwamnatin Islamin kasar wacce aka kafa a shekarar 1979 ma'aikatar lafiya a Uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar Ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 11 Margaret Nabisubi mai shekaru 53 ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ta ajalinta shugaban kungiyar likitocin Uganda Dr. Sam Oledo Ya ce Margaret ta kwashe kwana 17 tana fama da cutar kafin daga bisani rai yayi halinsa. Barkewar kwaye cutar ta Ebola nau'in da aka wa lakabi da Sudan ta faro ne daga watan Satumba. Amma kuma mun lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira Zayar. Kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray dake arewacin kasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta Kudu nan gaba a wannan mako. Gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da kungiyar ta AU ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin bangarorin biyu. Wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar ta AU ya aika wa bangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban Afirka ta Kudu Phumzile Malombo Nchuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar. Tuni dai gwamnatin Ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon Twitter da ta wallafa.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Salamun Abu da ya jagoranci shirin da kuma injiniyanmu na yanzu Malam Zubair. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.